get a man for you gal. Me sorry for the wrong that I done to you gal. All that you been hurting me always make you sad, make you mad. All the promise that me make and that me break. In a kind of situation when you need the full attention, me always can be there, now me don't care. Me have full of thing in mind that we want to clarify. Me feel your loneliness.
If I don't care for you, then why you have my love? I do care for you, and I know I don't care. Yes, I know.
Yes, man. It's Iri Man Rastafari. Oh no. No brutalizing love. Yes, I. Yes, I.
Da 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 da